Look at you, you need to be divided to say the blue should govern. So, you know, you're not going to be able to do it. There are some who are living by the secular. You're living by the same and tomorrow. No, I'm not. Mutumele sakta mutumu zime na mukati hiki yata kushokara kuda rabi sora ndera rabi mwerezo epi sanzuka zo kuchwe mso kuhiyo doremu unkawo kuma karotane unkawo na mwisak kumuganta akasara
shugaban jamhiyar PDP kenan na jiha Taraba Victor Balakona yayin da yake jawabi a wani gangamin sayo shekaru yayin jamhiyar APC zuwa PDP a jihar Shima da yake jawabin sa gwamnatin jihar Dare Dusan Isiyaku wanda ma mataimakin sa Haruna Manuko ya wakilce shi yace burin gwamnatin su ne ma shine yin adalci ga kowa daga nan ko sai kada baki da cewa
a fata 2019 gaba ɗayan ku kaman yadda kuka yi shi da za ku fito ku bada goyon baya ina ba ku tabbaci da kwanku da kwarkwatan ku wallahi wallahi ina ba ku tabbaci kuna bani karfin gwiwa zan iya zuwa duk abin da kuke nema mai jima gwamna insha Allah abin da kawai zan fada muku shine ku ci gaba da addu'a PDP
tun farko wasu ƴan jam'iyyar APC da suka sayo shekara sun ko danganta rashin adalci da marikicin cikin gida wanda ko yadda bai bai jami'ar a jiha da cewa su ne masu ka ingiza su ficewa
sunana Isa Muhammad Tobi abinda ja hankali na shine saboda kyakkyawan ayyuka da na fara da ya kamata na zo in dora a kai dama an yadda idan ka je wuri da ba naka ba ka gane cewa wurin yana da inuwar tana da dumi babu akidu babu abin da kira ideology dole ka dawo wajen mutanen da suke da ideas irin naka
sunana Muslim Akijadin Haris muna tunanin APC za ta kawo wa matasa canji na ci gaba musamman a yankin da muke to kuma gaskiya ko mu ga alaman za a kawo canji din ba sannan gwamnatin jihar Taraba tana iyakacin kokarinta
to sai dai kuma yayin da ma PDP ke murna ita ma jami'ar APC a jihar Taiwawan kamu ne inda tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Taraban Garba Umar UTC da shi da dimbin magoya bayansa da ma waɗanda suka rike mukamai a zamaninsa suka sayo shekara daga PDP zuwa APC
da farko garan shiga fatin nan na shiga aka karbe ni mutane na ƴan siyasa wadda dama suke tare da ni wadda ba su kauce ba tunda na bar office ina tare da su kuma an ka binciki local government 16 nan zaka ga cewa har yanzu structure dina yana nan ban rabu da mutane na ba su ma sarrafa da ni ba
tun komawar demokradiyya jami'ar PDP ce ma ke mulki a jihar Taraba ko da yake a zaben shekarar 2015 da jibingo shine jami'ar ta kwaci kanta daga APC kuma yanzu an zura ido ne a ga yadda wannan sabar kasuwar sauye kan za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya